أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasin mu na 111 a karatun littafin al-adabul mufrad, littafin al-imam al-bukhari. za mu karanta hadisin 547 kadai insha Allah. wannan hadisin yana dauke da bayani akan mahallin hankali shine zuciya. shine babi na 250 kuma al-imam al-bukhari ya kira shi da babul aqlu fil qalbi, babin da ke tabbatar da cewa hankali yana cikin zuciya. haddathana sa'id ibn abi maryam al-jumahi qala akhbarana muhammad bin muslim bin sausan قال أخبرني عمرو بن دينار الجمهي عن ابن شهاب شين الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب عن إياد بن خليفة الخزائي عن علي رضي الله عنه عن كربودة علي sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kara masa yarda, annahu sami'ahu bi siffin, Iyad bin Khalifa ya ji sayyiduna Ali bin Abi Talib a yakin siffin yana cewa yaqul innal aqla fil qalbi, lallai hankali yana cikin zuciya. innal aqla fil qalbi, sayyiduna Ali yace lallai hankali yana cikin zuciya. war rahmata fil kabidi, kuma jin kai yana cikin hanta. war ra'fata fit tihali, kuma tausayi yana cikin saifa. zuciya daban, hanta daban, saifa daban. hankali yana cikin zuciya, jin kai yana cikin hanta, tausayi kuma yana cikin saifa. wan nafasu fi ri'a, numfashi kuma yana cikin huhu. to wannan labari na sayyidina Ali bin Abi Talib yana dauke da bayanai da muke so mu yi kamar guda 7 akan insha Allah. bayani na farko shine cewar hadisin ar-rahmatu fil kabidi, wato jin kai yana cikin hanta, warrafata fi tihali, kuma tausayi yana cikin saifa. To wannan yana zama kuskure saboda ya saba ma nassin alqur'ani as-sarih, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul hadid aya ta 27, walaqad arsalna nuhan wa ibrahima, hakika mun aiko annabi nuhu da annabi ibrahim alayhi assalam, wa ja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab, muka saka annabci da saukar da littafi a zuriyar annabi nuhu alayhi salam da kuma zuriyar annabi ibrahim alayhi salam. Annabi nuhu kafin ruwan tufan, annabi ibrahim manzanni da suka zo sun fito ne karkashin zuriyarsa a bayan ruwan tufan. Fa minhum muhtadin, daga cikin zuriyar waɗannan annabawa akwai shiryayye, wato wanda Allah ya shirye shi. Wa katirun minhum fasiqun, amma da yawa daga cikin zuriyar su dinnan fasikai. Thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina, sa'annan bayan tafiyar waɗannan manzanni guda biyu, manyan manzannin Allah alayhi assalam, annabi Nuhu da annabi Ibrahim, Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko wasu manzanni kuma a gurbin su, manzanni da yawa, wasu ma Allah tabaraka wa ta'ala bai faɗi sunansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, hatta manzon Allah shi kansa akwai manzannin da bai san sunayensu ba, haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani. Wa qaffayna bi Isa ibn Maryam, Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo annabi Isa dan Maryam, wa atainahu al-injil, muka bashi littafin al-injil, waja'alna fi qulubil ladina taba'uhu ra'afatan wa rahma, mun sanya tausayi da jin kai a cikin zukatan waɗanda suka bi annabi Isa alayhi salam. Saboda haka nan sai a ce ma tausayi da jin kai yana ina? Yana zukata. Saboda haka kaga ayar alqur'ani ta tabbatar da cewa tausayi da jin kai suna zuciya. وجميعهما في القلب، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، من سنة وسيد جنك أي أتكن سكاة ودن دا سكا بيع النبي إيسى عليه السلام. مي بمبنشن توسيد جنك أي مي بمبن تاسو. أقول ما لم يدعي في كرنس أبو البقائي الكفوي دقا تكن مسنا هرش الله ربشي ودن سكا قباتا ya rasu a hijira ta 990, shekarunsa 449, rabuwansa da duniya a yau. Allah ya masa rahma. Ina da littafi da ake kira al-kulliyat, yani mu'jam fil mustalahat wal furuq al-lugawiyya, littafi ne muhimmi, yana shafin 724. Ar-rahma hiya an yusala ilayka al-masar, abinda ya bambanta tausayi da jin kai. Kina aka ce jin kai shine ar-rahma, wato shine a koro wata ni'ima gare ka. Idan aka baka wata ni'ima, wannan an maka rahma. War-rafa amma tausayifa an yudfa anka al-madar, shine a kawar maka da wani abu mai cutar da kai, shine an tausaya maka. Saboda haka za a ce ai wani saboda tausayi ya kasa ma yanka akuya, amma ba za a ce wani saboda jin kai ya kasa yanka akuya bala. Tausayi, tausayi wato shi ke sa mutum ya kawar da wata cuta ga wani, amma idan aka ce jin kai kawo ni'ima ne ga bawa, saboda haka yasa malamai suke cewa ar-ra'fatu mubalaga fi rahma mahsusa, tausayi ya wuce jin kai, tausayi ya wuce jin kai, yana gabansa. Saboda shi tausayi shi ne kawar da abin da zai iya cutar da mutum, izalatu bar, a kawar ma da wani abu da zai cutar da kai sai a ce an tausaya ma. Amma jin kaifa shi ne a baka ni'ima, ko da ba a kawar da wata cuta gare ka ba, a dai baka wata ni'ima to amma jin kai, amma tausayi fa a kawar da wata cuta gare ka. Don haka tausayi yana gaba da jin kai, ta wajen wato fa'idarsa ga halitta. Wannan dalilin yasa in ka dubi Alkur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala yana gabatar da tausayi kafin jin kai. Yana gabatar da tausayi kafin jin kai. Kamar misali a suratul Nur aya ta 20. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم وان الله رؤوف رحيم wato in ba dan falalar Allah gare ku ba da kuma rahamar Allah kuma cewa shi Allah mai tausayi ne mai jin kai ne kaga sai aka fara gabatar da tausayi kafin jin kai wannan shine yanda tsarin alqur'ani yazo duk inda ka dubi alqur'ani haka zaka gani matukar sun zo ahadi a suratul hashr aya ta 10 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وتودن سك زو بايان صحابن منزون الله مسلمي ده سك زو ابايان زمانين صحابي ده تابعي الله يجي غا ابين ده سكي تشيوا يا الله كغفرتا منا Ya Allah ka gafarta mu ƴan uwanmu da suka riga mu imani. Kada ka sanya kiyayya a zukatanmu game da waɗanda suka yi imani. Bai kamata a ce musulmi yana kiyayya ga wani mai imani ba, sai dai kiyayya ga mara imani. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah kai mai tausayi ne, kai mai jin kai ne. Nan ma kaga an fara gabatar da ar-ra'fatu qabla ar-rahma. A suratul Baqara aya ta 143. Allah tabaraka wa ta'ala yana magana akan canza al-qibla ayar tana da zai a karshenta yace wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la ra'ufur rahim wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum Allah bai kasance wato mai tauye sallar ku ba sallar da kuka yi Allah ba zai tauye ta ya hana kula da ba inna Allaha bin-nasi la ra'ufur rahim waɗannan duk sun zo a cikin alqur'ani kuma akwai aya guda da ta zo da wani abu da ya bada mamaki domin a cikin alqur'ani duk inda ka ga ra'ufur rahim to Allah ne sai aya guda ita ce ƙarshen suratu tauba wajen da Allah ke magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim kaji ikon Allah Allah yana jingina ra'ufur rahim gare shi makansa shi kadai amma a ƙarshen sura wanda shi ya ba mu ayan muhimmancin gaske domin duk inda Allah ya cika sura da wata magana wannan magana tana da muhimmancin gaske sai Allah ya kawo siffar manzon Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wani malami sai da ya kirga darajar manzon Allah a gargashin wannan aya guda 12 kuma haka ne saboda inda Allah ya dinga bayyana siffar annabi sallallahu alaihi wasallam halayen manzon Allah da Allah ya kirga a cikin wannan aya inda a ƙarshe Allah subhanahu wataala yake cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ufun mai tausayi ne amma ba ga kowa ba bil mu'minina shi ko Allah tabaraka wa ta'ala ba haka yake ba me ya fada mana a suratul baqara wama kana Allahu li yubi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la ra'ufur rahim shi Allah mai tausayi ne mai jin kai ne ga mutane amma annabi Muhammad fa bil mu'minina ra'ufur rahim manzo Allah ga masu imani mai tausayi ne da aka ce tausayi ana nufin bil muti'i wadanda suka bi Allah suka yi riko da addini manzo Allah yana tausaya musu me ake nufi da yana tausaya musu yana roƙa musu Allah ya kawar da azaba kansu shine tausayi dama idan aka ce rahimun manzo Allah mai jin kai ne fa ana nufin bil muslimin musulmi da ya zama mai laifi manzo Allah yana tausayin sa manzo Allah baya tunzura saboda an samu musulmi mai laifi ba zai mar azaba ba sai samar masa hanya na sauki a littafin tafsirin al-bahr al-muhit mujallal nabiyar shafin 119 akwai wani malami masanin hadisi kuma fitacce mai wa'azi a tarihi, masanin ilimin fiqhu, ana ce masa Al-Hasan bin Al-Fadli, ya rasu a garin Asbahan a hijira ta 533 shekara 906 da suka wuce. Shi wannan malamin yana cewa lam yajma'i Allahu li nabiyyin baina ismayn min asma'ihi illa li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, babu wani annabin da Allah ya hada mar sunaye guda biyu wanda kowa ya sani sunayen Allah ne, amma sai Allah ya dauke su ya ba mu wannan annabin in ba manzon Allah ba. Kuma haka ne in ka dubi Al-Qur'ani farko zuwa ƙarshe ba inda zaka ga an siffanta wani annabi in ba manzon Allah ba, in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba, babu wanda aka siffanta shi da ar-ra'fa da kuma ar-rahma sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas yana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza al-qibla daga fuskantar Baitul Maqdis, domin a farkon musulunci ana fuskantar Quds idan za a yi sallah, manzon Allah ya canza aka dawo ana fuskantar Ka'aba, sai sahabbai suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah kaifa bi ikhwanina alladhina matu wa hum yusalluna ila Baitul Maqdis, ina ga yan uwanmu musulmai waɗanda sun mutu sallar da duk suka yi suna fuskantar Quds ne ba Ka'aba ba, shin wannan sallar ta su an karba kuwa? Shine Allah tabaraka wataala yace wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, Allah ba mai tauye ladan sallar ku bane, saboda haka kalmar imani ta zo da ma'anar sallah. In ka duba sahih sunan Tirmidhi hadisi na 2967, saboda haka kalma ta ar-ra'fa ita ce tausayi, tausayi kawar da cuta ga halitta shine tausayi, jin kai kuma samar da wata ni'ima ga halitta shi ake nufi da jin kai. A tafsirin At-Tahrir wa Tanwir Ibn Ashur yace ar-ra'fatu riqatun tansha'u inda hudusi dhurrin bil mar'uf bihi, lokacin da kai nufin zaka cutar da wani abu kamar zaka daki wani sai tausayi ya kama ka, ba a cewa wani mai tausayi ne sai a lokacin da nufin cutarwa ya shigo masa sai ya ki cutarwa, sai a ce ai wani mai tausayi ne, saboda haka ake cewa ra'ufur rahim, ya'ni ar-rahma riqatun taktubu al-ihsan lil marhum, ita rahama tana hukunta kyautatawa ga wanda ake jin kansa. Saboda haka akwai bambanci tsakanin tausayi da jin kai, wannan ya taho a litafai da yawa, litafan wato fassara kalmar larabci na magabata kamar al-furuqul lugawiyya, litafin al-imam al-adib Abu Hilal al-Askari wanda ya rasu a hijira ta 395 shekararsa 1334 rabuwansa da duniya, yana mujallad na farko shafin 246, yana cewa ar-ra'fatu ashaddu min ar-rahma, tausayi yafi jin kai tsanani. Wannan shine tsarin kalbomi al-Qur'ani, abinda ya nuna mana kuma a harshen larabci ma haka din ne, ar-rahmatu aktsaru min ar-ra'fa, jin kai yafi yawa akan tausayi, war ra'fatu aqwa minha fil kayfiyya, amma jin kai yani tausayi yafi karfi akan jin kai, sai dai jin kai shi yafi yawa, saboda haka yasa kalmar zaka samu tarhama tafi yawa a cikin Al-Qur'ani, lianna ha ibaratun an isalin ni'am safiya anil alam, in aka ce rahama kawo amfani ga halitta to abinda mutum ba zai iya kirga ba, shi yasa ake cewa ni'imar Allah wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, inda mutum zai kirga ni'imar Allah ba zai kididdige su ba. To abu na biyu wanda wannan hadisin yake mana ishara da shi, wato kamar yadda muka ce ga aya ta Al-Qur'ani da tazo ta tabbatar mana cewa tausayi da jin kai a zuciyar suke, wato hujjar da take nuna cewa akwai wani daga cikin su dake hanta ko yake saifa, wannan hujjar ba ta da ƙarfi a ayoyin Al-Qur'ani, bare ka same ta a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bare shi kansa hadisin yana daga cikin hadisai waɗanda wasu malamai sun yi korafi a kansa. kasancewar yayi karo da abinda ayar alqur'ani ta isharar da shi sai wasu ke ganin anya maganar ba ana danganta ta ga sayyidina Ali bin Abi Talib kuwa saboda sayyidina Ali masanin alqur'ani Allah ya kara masa yarda abinda ya tabbata a cikin alqur'ani wato shine abubuwa guda uku dinnan duk da suka zo a cikin hadisin nan suna zuciya ne abubuwa guda uku da ya girga tausayi jin kai hankali duk suna cikin zuciya ne mun kawo ayar alqur'ani da take nuna cewa tausayi da jin kai suna alqur'ani suna zuciya ayar alqur'ani ta mana ishara da haka to haka nan ma hankali shi ma hankali yana zuciya ne wanda akan sa ne sayyidina Ali ya fara magana dangane da hankali wanda in ka dubi alqur'ani saboda muhimmancin sa Allah subhanahu wataala yayi magana akan sa a gurare 135 saboda haka yasa malaman ke daukar hankali abu ne babba a shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita a ce Allah tabaraka wataala ya yi magana sau 132 a kan hankali a littafinsa kaga wannan ya gwada cewa hankali abu ne muhimmin gaske daga cikin waɗannan ayoyi misali a suratu Qaf aya ta 36 zuwa 37 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum baqshan fanaqabu fil biladi hal min mahis yana cewa karni nawa ne muka halaka kafin su kafin kafiran makka wato kafin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam karni nawa al'umumi nawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce halaka fanakabu fil biladi lokacin da halaka ta zo sai suka dinga wato nema a duniya hannun mahisi shin akwai mafaka gare su lokacin da halakar Allah ta zo dan adam sai ta kokari ko zai samu inda zai buya ba su samu ba domin idan halakar Allah ta zo dan adam ba shi da basira ba shi da hikimar da zai iya gane inda zai tsira Allah ka tsare saboda haka Allah ya ce inna fi zalika ladhikra lalle cikin wannan bayani da aka yi akwai abin tunawa akwai abin la'akai liman kana lahu qalbun ga wanda ke da zuciya me yake nufi ga wanda yake da hankali kaga sai Allah ya dauki kalmar zuciya ya ba mu hankali wannan bayani da aka muku cewa kafin zuwanku an halaka karnoni masu yawa wannan bayanin akwai abin dubawa akwai abin tunani ga wanda ke da zuciya aw alqasam wa huwa shahid in ka duba tafsira al-Imam al-Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an yace fa kanna bil qalbi an al aqli sai Allah tabaaraka wa ta'ala yayi amfani da kalmar zuciya a madadin hankali me yasa al imam al qurtubi yace li annahu mawdi'uhu saboda zuciya ita ce mahallin hankali saboda zuciya ita ce mahallin hankali sai yace qala ma'anahu mujahid wa ghayruhu wanda al imam mujahid tabi'i da wasu tabi'ai haka suka fassara al qur'ani sun ce mahallin hankali shine zuciya to sannan akwai aya ta 46 ta suratul hajj wanda ita ma tana mana ishara da cewa hankali a zuciyar dan adam yake afalan yasiru fil ardi shin ba su yin tafiya cikin ƙasa fatakuna lahum qulubun yaqiduna biha ya zamanto suna da zukatan da za su yi hankali da su ashe kaga zuciyar ita ke daukan hankali ba a ce ya zama suna da kwakwalwar da za su yi hankali la fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru saboda ba gani ke makancewa ba walakin ta'mal qulubul latifi sudur nan ma Allah ya mana ishara da abin da yake nufi da alqalbu alladhi fi sadri zuciyar da take kirji anan ne hankali yake nan ake samun makanta makantan ido ba makanta bane Allah tabaraka wa ta'ala yace makantan zuciya shine hakikanin makanta Allah ka tsare kaga nan ma Allah ya tabbatar a fili cewar hankali yana zuciya ne a suratu ali imran aya ta 167 Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan munafikai yace yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, munafikai suna fada da bakunansu, suna fadin abinda baya zukatansu. Kaga Allah bai ce baya kwakwalwarsu ba, abinda baya zukatansu, wato baya cikin hankalinsu. Wallahu a'lam bima yaktumun. A suratul a'raf aya ta 179 Allah subhanahu wata'ala yace walaqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi, zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi, zara'na bi ma'ana khalaqna, mun halicci da yawa daga cikin aljanu da mutane halittar da Allah ya musu don jahannama ne. Allah ka saba mu bane, Allah ka tsare. Me yasa Allah subhanahu wata'ala yace ga dalili, lahum qulubun la yafqahuna biha, suna da zukata amma ba sa fahimta da shi. Saboda kai sa malamai suka ce ilimi ma yana ina, yana zuciya. Suna da zukata da ba sa fahimta da su. Walahum a'yun la yusiruna biha, suna da idanu amma ba su iya gani da su. Walahum a'zanun la yasma'una biha, suna da kunnuwa amma ba su iya jin magana da su. Ula'ika kal an'ami bal hum adall, ula'ika humul ghafilun. Nas'alullahi as-salamata wal afiya. Wadannan kadan kenan, kamar yadda nake ce, nace a cikin alqur'ani zaka samu rare 100 kai wadanda Allah ya magana akan hankali. Ma kusan da hujjoji na alqur'ani sun tabbatar da cewa hankali a zuciya yake, wannan babu makawa, babu shakka a kai. Halittar Majmu'u Fatawa mujallal nabi shafin 271 malamin yace ismul aql inda almuslimin wa jumhur al-uqala, idan aka ce hankali a fahimtar musulmai da akasarin masu hankali din malamai kenan, masana ko da kafirai ne, idan aka ce hankali abinda aka dauka shine sifatun, yani huwa alladhi yusamma arban qa'iman bil aql, ba wani abu bane a cikin zuciyar wanda in ka bude zaka ganshi, la siffa ce da Allah yake danganta ta ga hankali. Kisa Allah tabaraka wa ta'ala yakan ce la'allakum ta'qilun, wanda ya fada a suratul baqara aya ta 73, aya ta 242, suratul an'am aya ta 151, suratul yusuf aya ta 2, suratul nur aya ta 61, suratul ghafir aya ta 67, suratul zukhruf aya ta 3. Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita kalmar la'allakum ta'qilun, la'allakum ta'qilun, da fatan ku yi hankali. Hankalin da ake magana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana zuciya, amma dan ka dubi zuciyar baka iya ganin hankalin. La afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, amma Allah ya tabbatar mana cewa da zuciyar ake iya hankali, bi ma'ana hankalin yana cikin zuciya amma baka iya ganin shi. A suratul hadid qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilu wa nahwi zalika mimma yadullu ala anna al-aqla, ya'ni masdar na aqla ya'qilu aqlan, wa idha kana kadhalika fal-aqlu la yusamma bihi mujarrad al-ilm alladhi lam yu'mal bihi sahibu. Me yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la'allakum ta'qilun, da fatan ku yi hankali. Hankali ba wai dan mutun yana da lafiya yana tunani shine za a ce yana da hankali ba, la hankali shine aiki da tunani. Idan mutun yayi aiki da tunani to yana da hankali, idan mutun bai yi aiki da tunaninsa ba to bashi da hankali. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace ulaika kal an'ami, wadannan kaman dabbobi ne, balhum adall, ulaika humul ghafilun. Raf kana nuni tuna tunani ai. Allah tabaraka wa ta'ala ya san kafirai munafikai suna tunani, amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba su yin hankali. Kaga ya nuna cewar tunani da hankali ba ɗaya bane. Idan ka yi aiki da tunaninka sai a ce kana da hankali, kuma gaskiya ne, wanda ya yi aiki da tunaninsa shi ake kira mai hankali. Amma idan mutum bai aiki da tunaninsa ba, ko da ɗan adam ne, a ƙa'ida ta musulunci ba a ce mara yana da hankali, sai a ce wani mara hankali ne, saboda bai aiki da tunaninsa. Shi yasa malamin ya ce la yusamma fal aqlu la yusamma bihi mujarradul ilmi allazi la ya'malu bihi sahibuhu, idan mutum yana da ilimi bai aiki da shi ba ba a ce wannan mutumin mai hankali la wala al'amalu bila ilmin bal innama yusamma bihi al-ilmu alladhi yu'malu bihi idan an yi aiki da ilimi sai a ce wani mai hankali ne a ka'ida ta alqur'ani wannan shi yasa in ka dubi alqur'ani inda duk Allah tabaraka wa ta'ala ya magana akan hankali ba tunani yake magana ba kuma ba wai dan adam yake magana ba wanda yayi aiki da tunaninsa shine mai hankali misali a farkon suratul mulk aya ta 10 Allah ya bamu labarin abinda ƴan wuta suke faɗa Allah ka saba mu bane wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir ƴan wuta ke cewa da mun kasance muna ji muna hankalta da ba mu kasance a wuta ba ashe kaga suna da tunani amma ba su yi aiki da tunanin ba don haka ba su da hankali shi yasa suke wannan nadama فالعقل المشروط بالتكليف في التكليف لا بد ان يكون علوما يميز به الانسان ما ينفعه ابند دان ادم ke iya amfani da shi na tunaninsa ya iya bambanta shiriya da bata yi aiki da shi to wannan shi da ake nufi da hankali ba wai tunani ba saboda haka yasa mahaukaci yana da tunani amma ba shi da hankali me yasa allazi la yumayizu baina darahim wal fulus bai iya bambanta hatta kudi wala baina ayyamil usbu idan kace kwanakin mako mahaukaci bai iya gane su amma kuma yana da tunani dan in ka lura mahaukaci ya san in ya dauki abinci inda zai kai har ma yakan gane ƴaƴansa wani yakan gane matarsa yakan gane abokansa amma hankalin ne bai da shi yana da tunani aiki da tunanin shi ya gagare shi saboda haka akwai bambanci tsakanin tunani da kuma hankali wannan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake maimaitawa a cikin alqur'ani muhimmancin hankali ga dan adam wanda in kana da shi to bayan da za a yi mutum ya zabi bata ya bar shiriyar Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin abinda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shi ma ya bayani akai al-kitab Miftahu Dari Sa'ada yana shafin 117 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace hankali a fahimtar dan adam iri biyu ne aqlun garizi tabai wa huwa abul ilmi wa murabbihi wa musmiru wato akwai ainihin tunani wanda tunanin shine kamar uba ga ilimi idan mutum ba shi da tunani ba zai hankali ba saboda ka uba ga hankali wato shine tunani to da yawa mutane sukan dauki tunani a matsayin hankali wanda ba haka bane shi kuwa hankali muktasab mustafad wa huwa waladul ilmi idan aka ce hankali fa samunsa ake yi ta amfani da tunani idan an yi amfani da tunani sai a samar da hankali yayi magana akai wanda la shakka malamai da dama haka ne suka tabbatar to waɗannan sun wannan shine abinda ayoyin alqur'ani suka mana isharar da shi akan cewa tunanin mutum wato da kuma hankalinsa gaba ɗayan su suna ainihin zuciyarsa ne yana daga cikin littafai na luga wanda hatta malaman larabci haka suka fassara irin maqayisul luga mujallad na shafi na 69 kuma hatta a zamanin yau akwai abubuwan mamaki da suka ringa aukuwa da yawa kamar yadda Ibn Taymiyya yake cewa masana kimiyya suna aje hankali a gwakwalwa amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya aje hankali a zuciya to kuma sai gashi a yanzu bincike ya tabbatar da cewar hankalin a zuciya yake ba a gane hankalin a zuciya yake ba sai da aka fara dashen zukata tsakanin mutane sai da Bature ya gano hikimar daukan zuciyar wannan a da samu wancan daga nan ya gane maganar Allah gaskiya ne saboda yanzu akwai wani shafi na yanar gizo wanda na taɓa faɗa a kai a darasin 40 hadisi theunexplainedmysteries.com sunan web page din kenan wato abubuwan mamaki da an kasa bayaninsu sai ya shafi akai ya dinga bada misali an kasa bayani saboda su sun kasa amma alqur'ani tuntuni ya riga ya bayani maimakon su yadda da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa falau sadaqullaha lakana khairan lahu a'a sai ana kakkaucewa an kasa ganewa wato abin mamaki an dauki zuciyar wani haka da samu wani yana warkewa sai je yana sha'awar giya iri ta wancan shi baya ma shan giya amma yana warkewa yace a kawo mar giya a'a ya zaka me zaka yi da giya yace ina bukata zuciyar wancan sai ta zo da wannan tunanin giyan tunda an dasa mar sai ta zo da shi gaba ɗaya duk halayen sa yi wani kuma da aka dasa mar zuciyar wani yana tashi sai yana bayanin siffar wata mata ita ce kadai yake son ya aura ya dinga bayanin siffar sai aka gano matar wancan mai zuciyar da aka dasa mai ne matar wancan mai zuciyar da aka cire aka dasa mar da ya tashi sai ya ji duniya ba matar da yake son ya aura illa ita wannan kuma da aka dasa mar zuciya bayan ya warke sai yana ta kokarin ya kashe kansa da aka bincike tarihin mai wannan zuciyar sai aka samu yayi ta kokarin kashe kansa sau dama a rayuwarsa kaka sai ya dauki halin sa don haka abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa gaskiya ne inda zaka bude zuciyar baka gani zaka ga komi ba baka ganin komi amma Allah da ikon sa ya riga ya faɗa mana na'am akwai alaka wanda shine abu na uku akwai alakar kwakwalwa da hankali tana da nata aiki ta take kamar yadda Ibn Taymiyyah ya yi magana yace wa amma qawluhu aina maskanul aqli fihi ina wurin zaman hankali idan an bude zuciyar idan da zaka bude zuciyar baka ganin hankalin to inda wani zai yi tambaya an ce hankali yana zuciya ina bude zuciyar zan ga hankalin sai ya bada amsa yace fal aqlu qa'imun bi nafsil insani ai hankalin yana jikin rai ne na mutum ba a jikin ba gangan jikinka ba rai na jikinka shine hankalin yake saboda ka koda ka bude zuciya wannan tsokar nama ne mahallin zuciyar ranka saboda ka hankalin ba a jikin wato halittarka yake ba la yana jikin rai ne wa amma min albadani idan aka ce to a jikin rai shi ma yana da sura kamar yadda ka san jikinka yake da sura ranka shi ma yana da sura sai ce to inda zuciyar dan adam wato take nan ne ainihin mahallin hankali a jikin rai ba wai a jikin ainihin zuciyarka ta halittar jikinka ba yani fa huwa muta'alliqun bi qalbihi kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أنتم بي عبد الله بن عباس صحابي النبي صلى الله عليه وسلم بماذا نلت العلم توجهني كبكسا مؤلمي سي عبد الله بن عباس يتي بلسان سؤول ناسا مؤلمين نتحرش تنبيع وقلب أقول دزوتيا مي hankalta ta hanyar da na samu zuciya na samu ilimi kenan wato ta harshe na tambaya da zuciya mai hankaltar abubuwan da ake karantar da shi ka san da yawa akwai wanda ke ganin akwai lakanin ilimi saboda haka in ya samu lakanin shikenan ilimin sai ya zubo ba sai ka nema haka manzo Allah ya faɗa innamal ilmu bitta'allumi kana neman ilimi manzo Allah ya ce je ka koya in ka koya za ka samu amma sai a rude ka ai akwai lakanin ilimi kana zaune duk sauyinka sun wuce da karatu don suna nema kai ka zauna kana jira ilimin ya zubo maka kuro wannan mu'jiza ce ta Allah da ya yi wasu manzanni kamar annabi Isa alaihi salam kamar annabi Ibrahim annabi Yahya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba ya ba su irin wannan kyauta a matsayin mu'jiza kamar manzanninsa amma mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan muna son ilimi mu je mu koya kuma duk wanda ya nemi ilimi Allah zai bashi sai dai idan bai gyara zuciyarsa ba yace lakin lafzul qalbi idan aka ce zuciya kamar a cikin alqur'ani yuradu bihi almubgha yani as-sanawbariyyat ash-shakli allati fil janib al-aysar min al-badan idan aka ce zuciya a cikin alqur'ani kalmar tana daukan ma'anar tsokar nama da take cikin mutum wanda take gefansa na hagu wanda ake kira zuciya allati jawfuha alaqatun sauda wanda in ka bude ba abinda zaka gani sai jini shine kadai abin da zaka samu a cikin zuciya a alqur'ani da aka ce zuciya yan tana daukan ma'anar halittar zuciya din na zahiri tsokan nama da take jikin mutum wa ala hadha fa idha urida bil qalbi hadha idan aka ce akwai hankali a zuciya to karka dauka dan ka bude zuciya zaka gani hankalin yana jikin rai wanda mahallinsa shine zuciyar dan adam sai ce amma duk da haka shi hankali muta'alliqun bi dimaghihi aidan yana da alaka da kwakwalwa saboda zuciya tana da alaka da kwakwalwa saboda haka har ma ya bada misali da bayanin al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad ya wa yaqulu ta'ifatu min asabihi yana cewa inna aslal aqli fil qalbi asalin hankali yana zuciya fa idza kamula idan an gama komai game da hankalin an suranta abu an hukunta intaha ila dimagi sai ya koma ga kwakwalwa sannan sai a sarrafa amma asalin hankalin a zuciya yake ba kwakwalwa bane wa tahqiqu anna ar-ruha allati hiya an-nafs laha ta'alluqun bi hadha wa li hadha saboda haka malamin yace ranka yana da alaka da zuciyarka kuma yana da alaka da kwakwalwarka wama yatasib min al-aql bihi ya'ni yata'allaqu bi hadha wa hadha haka abinda ya shafi hankali kamar misali ilimi da tunani da sauransu duk yana ga zuciya sannan kuma yana da alaka da kwakwalwa lakin mabda' al-fikri والنظر في الدماغ ومبدا الاراده في القلب فرق تناني اكوكلوا اما نفي نا دان ادم فا كمان نيه كمان قدرت ابوبوا اصله سو daga zuciya ne saboda haka yasa Allah tabaaraka ta'ala yayi magana akan zuciya bai magana akan kwakwalwa ba saboda zuciyar ita ce asali ta inda hankalin dan adam yake wannan shine abinda Ibn Usaymin ya zaba yayi magana akai a cikin littafin Majmu' Fatawa wa Rasailihi yana mujallal na 7 shafi na 189 yace qala ba'dun nas fil qalbi wa qala ba'dun nas fil dimagh wasu mutane suna cewa hankali yana zuciya akwai wasu ma da suke cewa yana kwakwalwa wa kullu minhum lahu dalil kowa yana da hujjar da ya kafa alladhi yaqbalu al ashya'a wa yatasawwaruha wa yumahhisuha huwa al dimagh farkon abin da ke karban abubuwa ya suranta wato shine kwakwalwa summa yursilu natija ila alqalb a bayaninsa sai kwakwalwa ta aika ma zuciya summa alqalbu ya'muru zuciya ce za ta yi umurni imma bit tanfiz wa imma bil mad' ko dai azartas ko a fasa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda abu ne wanda ya kamata mu sani wanda shi yasa daga dacewar mu hada wannan bayani a daidai wannan hadisi hankali ya samu matsayi mai daraja a addinin musulunci akwai dalilai da suka nuna haka abinda yasa muke faɗa saboda mutum yayi amfani da hankalinsa misali na farko wanda ke nuna maka matsayin da hankali ya samu a shari'ar musulunci wato shine hadisin da An-Nu'man bin Bashir ya ruwaito sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala wa inna fil jasadi mubghatan idha salahat salaha al jasad kulluhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sani a jikin mutum akwai wata tsoka nama wannan tsoka idan ta gyaru to jikin gaba daya ya gyaru wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu idan wannan tsokan nama ta baci to dukkan jiki ya baci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala wa hiya alqalb kusani wannan tsoka ita ce zuciya hadisin al-Imam al-Bukhari yana kitabul iman babu fadli man istabra'a li dinihi al-Imam Muslim ya ruwaito shi ma yana kitabul musaqat babu akhzi al-halal wa tarki shubhat wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai kusani a jikin mutum akwai wata tsoka in ta gyaru jikinsa ya gyaru in ta baci jikinsa ya baci me yasa manzon Allah yake faɗa mana tunda annabi yana magana ne akan zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu ne matsayin hankali idan ba mu yi amfani da hankalin mu ba to to za mu yi asarar jikunan mu gaba daya. Allah ka tare mu. Idan muka yi amfani da hankulan mu to za mu tseratar da jikin mu gaba daya. Shine abinda Annabi ya mana isharar da shi. Wannan hadisi la shakka ya nuna muhimmancin hankali ga musulmi. Kuma ya dace da bayanin da ya taho cikin Al-Qur'ani wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar da mu addu'a musamman Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya addu'an nan a cikin Al-Qur'ani Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya Allah karka karkatar da hankulan mu kada ka karkatar da hankulan mu bayan ka shiryar da mu shi kaga zuciya tana da muhimmanci ga rayuwar dan adam har ma ana son kai riko da wannan addu'a wanda Allah da kansa ya karantar da mu Rabbana la tuzigh qulubana Allah karka karkatar da zukatan mu ba'da idh hadaytana bayan ka shiryar da mu idan aka ce zuciya a alqur'ani da hadisin manzo Allah ana nufin hankalinka saboda haka hadisin nan yana nuna mana girman hankali da muhimmancin sa li anna salaha harakatil abd bi jawarihi saboda ai motsin dan adam gaba daya ya dogara ne da zuciyarsa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya baka zuciya dai tak in ka rasa ta ka rasa rai to haka hankali guda daya ne in ka rasa shi mutun ya halaka fa in kana qalbuhu saliman laysa fihi illa mahabbatullahi wa mahabbatu ma yuhibbuhu idan zuciyarka tana da lafiya za a samu kana son abinda Allah ke so kana kin abinda Allah ke ki to abinda zai faru salaha yani harakatul jawarihi kullaha motsin jikinka duk sai ya gyaru saboda zuciyarka ta gyaru amma zuciyar din baka gyaru ba aikin banza ne jikinka ba zai iya bin tafarki ba kunnanka ba zai iya sauraron abinda Allah ke so ba idanunka ba za su iya ganin abubuwan da Allah ke so ba sai abinda Allah tabaraka wa ta'ala bai so wato idan ka ga mutun ya lalace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi zuciyarsa ce ta lalace wato hankalinsa ne ya lalace Allah ka tsare mu a suratul shu'ara nan ma Allah madaukaki ya mana ishara da matsayin zuciya a cikin addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salam da yake cewa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim akwai hadisin Shaddad bin Aus wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sahabbansa addu'a Shaddad bin Aus yace kana Rasulullah yu'allimuna an naqul manzo Allah yana koya mana wannan addu'a Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wa as'aluka azimata rushdi wa as'aluka shukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka lisanan sadika wa qalban salima wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam wa as'aluka min khayri ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lam innaka anta allamul ghuyub manzo Allah yake koya masa sahabbai wannan addu'a kuma hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin na 3228 yana koya masa sahabbai addu'a wanda cikin addu'an akwai kalban salima daga muhimmancin hankali Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a cikin Al-Qur'ani tsirar duniya ta ta'allaka da wannan na kiyama haka la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim yawm al-qiyama wanda yazo ga Allah da zuciya lafiyayya to zai tsira to sannan akwai abun da ke mana ishara da muhimmancin zuciya da hankali ga dan adam yazo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidina Ali ya ruwaito Allah ya kara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rufi' al-qalamu an salasa an daga al-qalami ba a rubuta laifin mutane guda uku anin na'imi hatta yastayqiba wanda ya kwanta barci ba za a rubuta mai laifi ba sai ya farka saboda ka duk laifin da kai a cikin mafarki wannan Allah ba zai rubuta ma zunubi a kai ba wa anis sabi hatta yahtalif yaro an daga al-qalami ba a rubuta laifinsa sai ya balaga wa anil majnun hatta ya'qil wanda ya samu taɗin hankali an daga alƙalami ba a rubuta mar laifi sai ya samu hankalinsa hatta ya aqil hadisin yana sahihi sunan ibn majah hadisin 2660 yana irwahu galil mujallad nabi shafi nabiyar wanda in ka dubi alqur'ani haka zaka gani hujjoji ga sunan da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaburar da mu mu yi amfani da hankula ta yaya za mu yi amfani da hankula kamar misali a suratul baqara a cikin alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wama anzalallahu minas samai min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبص فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وتومي أمفاني ده هنكلي من الشيء الله كمان إشارة شيء دوبي سمي دوبي حال التركسة سابا واندري ديني دريا تفيني يازو كي حتى تجيبوا ديك تفيا أكوجي a cikin kogi yana tafiya a teku da kaya dankare bima yanfa'un nas kayan da ke amfanar mutane sassan duniya in ka kasa kaya da ke isowa kashi 100 daga kasashen waje 70 ta ruwa ne jiragen ruwa ke kawo su wannan bai ishe ka abin tunani ba wama anzalallahu minas samai Allah ya saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ard ba'da mautiha Allah ya raya kasa bayan kasar ta mutu wa bassa fiha min kulli dabba Allah ya watsa dabbobi daban-daban a doron kasa halittun Allah daban-daban wanda har yau ba a gama kididdige yawan su ba duk ilimin da dan adam ya kai a duniya har yau wallahi a doron kasa ba a yau ba a gama lissafin halittar Allah ba balai a cikin cikin duk ilimin da dan adam yayi wa tasrifir riyahi juyawar iska wanda shike bada damuna ya kawo rani wa sahabil musakhkhar bainas samai wal ardi hatta ga jimare da ke shawagi tsakanin sama da kasa yana dauke da ruwa idan aka yi ruwan sama kai tunanin ruwan nan daga ga jimare sauko wannan bai ishe ka tunani ba ya ba a iska ya dauki ruwa to Allah ya nuna ma kaga ruwan yayi barna ya rusa garuruwa amma duk daga sama ya sauko sai Allah madaukake ya ce la ayatin liqaumi ya'qilu wadannan ayoyi ne amma fa ga mutane masu amfani da hankalinsu wanda bai da hankali bai gane ba Allah ka tsare mu to abu na biyar wato ahlus sunna suna fahimtar cewa shi hankali ya samu daraja wanda a dalilin haka yasa aka tsara littafai aka tsara ilmomi da dama aka tsara dokoki na shari'a ta sashin fiqh sanin muhimmancin hankali saboda haka yasa in ka dubi dokoki da ake tsarawa hatta ta sashin fiqh zaka ga suna da alaka da hankali misali a dauki wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kama mahaukaci da laifi sai ya warke a ƙarƙashin wannan akwai ilimin fiqh da yawa da malamai suka cire wanda ya nuna hankali yana da tasiri hatta ga shari'a hankalin dan adam yana da tasiri hatta ga shari'a kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kwadaitar da mu game da wato tunani din amfani da tunaninmu a ayoyin alqur'ani masu yawa kamar da muka bada misali da aya ta 164 suratul baqara akwai aya ta 269 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kaseera karshen ayan Allah madaukake yake cewa ma yazakkaru illa ulul albab idan aka ce ulul albab ana nufin sawil uqul masu hankali yana daga cikin kalmomin da Allah ya amfani da su a cikin alqur'ani guda biyar a matsayin hankali ulul albab Allah tabaraka wa ta'ala ya kwadaitar da mu muringa la'akari da halittunsa wanda shi ke sa mu samu shiryarsa har ma Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna wanda baya amfani da hankalinsa to kamar dabba ne misali a suratul baqara aya ta 171 wa masalul ladina kafaru kama salul ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la ya'qilun wato ashe wanda bai da hankali Allah yana aibanta shi saboda hankalin dalilin shiriya, dalilin tsira da duniya da kiyama a kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya aji. Don haka yasa malaman fiqh suka gane hankali yana da muhimmanci, sai aka ce larura ta rayuwa wanda take iya canza hukuncin Allah guda biyar ne. Ad-daruriyatul khamsi, wanda shi ne an-nafsu, ad-din wan-nafsu wan-naslu wal-mal wal-aql. Addininka, ranka, zuriyarka, dukiyarka, sai kuma hankalinka, wanda yana al-muwafaqat na al-Imam Shatibi yayi magana akai wato waɗannan larurori guda biyar, yana shafi na 31 a mujallar na farko. Akan haka yasa in ka dubi shari'a, ka dubi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani, zaka gane babu shakka tune manzon Allah ya mana ishara da matsayin hankali. Akwai bayan da Ibn Qudama yayi a cikin littafin Al-Mughni, yana mujallar na 8 shafin 465, yace wa fi zahabil aqli addiya, malamai suka ce idan mutum ya daki wani sai wannan mutumin ya haukace, ana fada wannan ya bugi wancan, wancan ya haukace, to diyarsa diyar mutum ne cikakkiya a ka'idar musulunci. Idan ka bugi wani har ya haukace, to kamar ka kashe shi ne. Sai Ibn Qudama yace la na'lamu fi hadha khilafan, babu sabani gaba ɗaya a wajen malaman sunna. Idan kai sababin wani ya rasa hankali, to diyar ka diyar mutum ne cikakkiya. Kuma wannan ba wai malamai ne daga baya suka tsara ba, tun zamanin Sayyidina Umar bin al-Khattabi, zamanin Sayyidina Umar, wannan shine hukunci da ake fatawar Zaid daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Sabit. Akwai hadisin ma da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da wannan, yana cewa wa ilayhi zahaba man balagana qawluhu min al-fuqaha, duk wani malamin fiqhu a tarihi, wannan shine hukunci da yake bayarwa. Me yasa aka ce idan mutum kai sababin rasa hankalinsa zaka biya diya ragumi 100 cikakku? Sai Ibn Qudama yace li annahu akbarul ma'ani qadiran, saboda duk kyautar da Allah ya ma dan adam, daga cikin kyautuka da Allah ya ma ranka, babu kyautar da Allah ya ba ma ranka wanda ya fi hankali, shine babban kyauta. Ya'ani a'zamul hawasi naf'an, shine wanda wato kyautar da take tare da kai wanda tafi girma, fa'idan ta yafi yawa. Fa inna bihi yatamayyazu min al-bahima, wanda hankalin nan shi yake bambanta ka da dabba. Wa ya'rifu bihi haqa'iqal ma'lumat, da hankali mutum yake gane haqiqanin al'amura. Wa yahtadi ila masalihihi, da hankali mutum yake gane abin da zai amfane shi. Wa yattaqi ma yaburruhu, da hankali mutum yake kiyaye abin da zai cutar da shi. Don haka yasa mahaukaci duk waɗannan bayi da su. Wa yadkhulu bihi fi taklif, idan mutum yana da hankali to shari'a tana hukunci a kansa. Wa huwa shartun fi subutil walaya, saboda wilayati, don haka yasa farko idan za a nada shugaba a ka'idar musulunci sai a dubi hankalinsa, yana da hankali ko bai da shi. Wa sihhati tasarrufati, hatta kasuwanci, wanda shi yasa malamai ke hana a sanya wanda ba shi da hankali yayi cinikayya, wanda ka'idar ciniki ne, ya zamanto wanda ake kullawa da shi ne hankali ne, saboda kar a samu yaudara. Wa ada'il ibadati, sallarka, azuminka, duk wani wata ibada da zaka yi idan babu hankali wannan ibada ba ta da tasiri. To idan aka raba mutum da wannan hankalin, an gama cutarsa, kamar an kashe shi ne. Don haka a shari'a sai a biya diyar mutum cikakkiya, babu bambanci da wanda ya raba wani da hankali da wanda ya raba wani da ransa. Don haka yasa a ka'idar musulunci abu na shida kenan, idan aka samu wata mas'ala ta shari'a, to ana la'akari da hankali wajen hukuncinta. Wannan ahlus sunna sun yarda da wannan, wanda ya zo cikin dar'u ta'arudin aqli wan naqli na Ibn Taymiya, yana mujallar na farko shafi na 199. Ahlus sunna suna tsakatsaki, wato abinda ya faru, hankali da kake gani al'ummomin duniya sun kasu kashi uku. Akwai waɗanda sun dogara da hankali ka cokam, kamar misali malaman kimiyya. Malaman kimiyya su sun dogara ne da hankali, abinda hankalinsu ya basu shi ne gaskiya, duk abinda hankalinsu bai basu ba gaskiya ba ne, babu shi. saboda haka yasa suke ƙaryatawa akwai aljanu busu yadda ba, mala'ika busu yadda ba, Allah kansa ma busu yadda ba. Me yasa? Saboda su a ganin su abinda hankalin dan adam ba zai iya tabbatar da samuwar shi ba, to babu shi. Kashi na farko kenan. Sai kuma kashi na biyu waɗanda sun dogara da hankalin gaba daya, sun kore hankali kai, waɗancan sun dogara da hankali. Kashi na biyu su ne waɗanda sun kore hankalin gaba daya, babu ruwansu da hankali, ba sa aiki da hankali, wanda shi ne aqida sufai ya zummuna al-aqla wa aibuna huwa kila tarafain mazmum. Waɗannan sun dogara da hankali gaba daya, waɗancan kuma sufai wato suna aibanta hankali. Saboda haka ba a ma la'akari da hankali, in dai abu ya zo to ba za a sa kai tunani ba, la zai faru kawai. Wannan aqida ce ta sufanci. Saboda haka yasa malami zai iya gaya maka abu gashi nan kai ka san ƙarya ne, amma kuma sai dole ka yarda, saboda ba ruwansu da hankali, ba ruwansu da la'akari da hankali. La ana iya ce maka wani gashi nan ya wuce sama, to kuma dole ka yarda. Amma malaman kimiyya su kuma da hankalin suka dogara, to sai zama ahlu sunna suna tsakanin biyun. Ahlu sunna ba su dogara da hankali gaba daya ba, sannan ahlu sunna ba su kore hankali ba, ahlu sunna suna tsakani, wanda shine dama abinda Allah tabaraka wataala ya shar'anta mana. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, wanda aqida sunna kenan tana tsakiya, aqida sunna tana tsakiya, ba ta kore al'amura na hankali, sannan kuma ba ta dogara da hankali. Saboda haka idan ka dogara da hankali za ka halaka, saboda akwai hankali yana da iyaka, domin halittar dan adam tana da iyaka. In ka ce abinda hankalinka ya baka shine gaskiya, kamar yadda masana kimiyya suka dogara da hankali, to za a waye gari kana kuka da warwara. Wanda duk mutumin da yake karanta ilimin kimiyya ya sani, malaman kimiyya ba su taɓa faɗin magana ɗaya da ta tabbata ba zuwa yau. Idan sun faɗi magana shekara 30 da ya wuce na yau, sai su ce ƙarya ne waɗancan suka yi, saboda sun dogara da iliminsu da hankalinsu. Sai kuma bincike ya nuna akwai saɓanin abinda suke tunani, bincike ya nuna saɓanin abinda suke tunani, su a'a to ashe fa kaza din nan da waɗancan suka faɗa ba gaskiya ba ne. Dogara da hankali kamar ka dogara ne da halittarka, wanda kai ka sani akwai wanda ya yi ka, kai ka sani akwai wanda ya yi ka, wanda ya yi ka din nan kuma ya ma iyaka, kamar da halittar taka take da iyaka, haka nan iliminka yana da iyaka, hankalinka yana da iyaka. Saboda haka aqidar ahlus sunna ita ce hankali kadai bai samar maka da shiriya, sai ka samu haske na alqur'ani da sunnar manzon Allah. In ka hada hasken alqur'ani da hasken sunnar annabi da kuma hasken hankalinka, to sai ka tsira a duniya da kiyama. Wannan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ai aiki da hankali, ayoyi da dama a cikin alqur'ani kaga yana nuna cewa hankali yana da muhimmanci ga rayuwar dan adam. Waɗannan su ne takaitaccen bayanai waɗanda naso mu yi akan wannan hadisi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, kuma Allah ya gafarta mana kuskure. Wannan shine darasi da zamu yi na ƙarshe insha Allah, sai kuma bayan Ramadan idan Allah ya gwada mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik, ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.